إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 28 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 14 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 171 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah wannan litafi ne wanda yake komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da tsarin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin ibadarsa da salar rayuwarsa da manhajin yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan katafar littafi alhalin yana kasar makka inda yaje aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi muna cikin tattaunawa akan babukan dake da bayani akan azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya karantar a wurare na musamman mun ji zikirorin da suke da alaka da mafarki da wasu bayanai da malamin yayi mana akan mafarki da ka'idarsa a cikin shari'a da karantawar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mafarki din to muna dan wasu ƙare-ƙaren bayanai ne game da haka sai lokaci ya kure zamu koma cikin littafin al-musannaf na al-imam Abu Bakr ibn Abi Shayba al-Kufi rahimahullah wanda malami ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya rasu hijira da shekara 235 wannan shine mujalladi na 16 malamin su Imam al-Bukhari ne da shi da dan uwansa Uthman ibn Abi Shayba dukkanin su manyan malamai ne Allah ya gafarta musu to wannan malami yayi babuka musamman akan mafarki din zamu ji wasu hadisai da wasu mas'aloli yan kadan a ciki daga inda yake cewa gashi inda yace babu ma qalu fi ma yukhbiru bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min ar-ru'ya babun da ke bayani akan abinda manzon Allah ya bada labari na mafarkin da yayi malam ibnu abi shayba yace haddathana muhammad ibn bishr qala haddathana muhammad bin amr an abi salamata an abi hurairata qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ra'aytu fi yadayya siwari dhahabin فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي wannan riwaya mala ya karbo ta daga Muhammad ibn Bishr ibn al-Farasi sakinan al-Abadi al-Kufi wanda malami ne daga cikin rijalus sita ya rasu a hijira da shekara 203 shi kuma daga malamin shi Muhammad bin Amr ibn al-Qamata ibn Waqas al-Laythi kenan wanda ya rasu da shekara 144 yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim amma mutaba'a dan mutumi ne mai dan rauni haka kadan amma ana inganta riwayar sa in bata saba ba shi kuma daga tabi'i Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf shi kuma daga babban malami cikin sahabbai Abu Hurairata radiyallahu anhu Abu Huraira yace manzon Allah ya ce nayi mafarkin naga wasu sawariya abin warwaro guda biyu a hannuna sai na hure su na sa iska na hure su na hura iska da baki na akan su sai yace na fassara su a matsayin wato musailamatul kazzab da kuma al-aswad al-anasi wani wanda shi ma yayin da annabi tati manzon Allah yana raye wanda kamar da ya tabbata a cikin tarihin sahabi abin nan Fayruz ibn Dailami shine ya kashe shi a can kasar Yemen ya sare kansa shi da wasu abokan shi suka yi wannan aiki suka dauko kan suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suka tarar manzo Allah ya rasu suka kawo kan wajen sayyidina Abubakar wannan shi al-Aswad al-Anasi shi ma wani dujal ne da ya da'awar annabta ta ƙarya wannan riwayan baya ga Ibn Abi Shayba al-Imamu Ibn Majah ya fitar da ita ta hanyar wannan malamin dan shi ma malamin sa ne Ibn Abi Shayba din haka al-Imamu Ahmad shi ma ya fitar da ita haka al-Imamu Muslim ya fitar da wannan riwaya ta hanyar Abu Huraira din akwai kuma riwaya da Bukhari da Muslim suka fitar daga sahabi Ibn Abbas wanda al-Imamu Tirmidhi ma ya fitar da ita sai yace haddathana Ibn Ulayya an Yunus an al-Hasan qala isnadi shi kuma wannan daga Isma'il ibn Ibrahim Abu Bishr wanda aka fi sani da suna Ibn Ulayya ana danganta shi ne ga mahaifiyarsa wanda shi ma daga cikin rijalul jama'a ne ya rasu da shekara 193 daga Yunus ibn Ubayd kenan Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abadi wanda ya rasu shekara hijira ta 139 daga cikin rijalul jama'a daga Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Al-Hasan yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne mursali amma sahihi ne isnadin manzon Allah yace ra'aitu fi yadayya siwarayn min dhahabin fakarihtuhuma kadan da wanda babu a cikin wancan riwayan kenan sai na kyamace su fanafakhtuhuma sai ne hure su suka fadi fa zahaba sai suka sai na daina ganin su yace Kisra Kisra wa Kaisar a wannan riwaya kuma sai ce Kisra ne da Kaisar wannan dai amma mursali ne ba tabbatacce bane wa haddathana Abu Muawiya anil A'mash an Muslimin qala ata rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam daga Abu Muawiya tadarir kenan malam makahu din nan Muhammad ibnu ibnu Hazim wanda ɗaya ne daga cikin as-siqatul asbat musamman ana magana akan hadithin A'mash yana daga cikin rijalul jama'a ne shi ma ya rasu da shekara 195 shi kuma daga malamin nashi al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi babban malami daga Muslim ibn Subayh kenan wanda ya rasu da shekara 100 daidai daga cikin rijalul jama'a wannan isnadi shi ma isnadi ne tabbatacce amma mursali yace ata rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ra'aytu rajulan yakhruju min al-ardi wa ala ra'sihi rajulun fi yadihi mirzaba naga wani mutum yana fitowa daga cikin ƙasa kamar daga kabari haka ko wani rami sai kuma ga wani mutum na tsaye da katuwar guduma ita ce mirzaba min hadidin ta ƙarfe kullama akhraja ra'sahu duk sanda wancan ya leko da kanshi da raba ra'sahu sai wannan ya buga mishi guduman nan aka fa yadkhulu fil ardi sai fada cikin ƙasa summa yakhruju sai ƙara fitowa min makanin akhar ta wani wurin daban fa yadribuhu fa yatiyahu fa yadribuhu sai ƙara zuwa ya ƙara kwala mishi fa yadriba ra'sahu qala sai annabi yace zaka Abu Jahl ibn Hisham wannan Abu Jahl ne shugaban kafirai din nan la yazalu yusna'u bihi zalika ila yawmil qiyamah ba za a gushe ba ana yi mishi wannan azabar har tashin alkiyama wannan isnadi ne mursali amma sahihi kuma yana da shawahidu ibnu abid dunya ya fitar a cikin kitabul qubur da al-imamul baihaqi a cikin ad-dala'il daga sha'abi wani mursalin irin wannan sannan shi kuma abu nu'aymin al-asbahani a cikin hilatul awliya ya fitar da isnadi cikakke zuwa ga Abdullahi dan Umar amma yana da wani dan rauni to kaga aka hada su sai su bada hasanul li ghairi ko hasanun fi shawahidi insha Allah kamar yadda malamai suka ce shi da isnadi cikakke zuwa ga Abdullahi dan Umar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dathana Abdullah ibn Idrisa an Husayn ibn Abdan Abdurrahman ibn Abi Layla qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama li Abi Bakrin yace manzon Allah ya ce da sayyidina Abubakar ta wannan isnadi na Abdullah ibn Idris ibn Yazid al-Kufi daga Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami wanda dukan su mazaje ne thiqat daga Abdurrahman ibn Abi Layla babban malamin nan shi kuma yace annabi ya ce wannan ma mursali ne yace Abubakar inni ra'aituni yatba'uni ghanamun sudun yatba'uha ghanamun ufrun yace na ganni wasu awaki bakake suna biye da ni a bayan su kuma akwai wasu awakai su kuma ufurun masu ruwan kasa kala Abu Bakar sai Abu Bakar yace ya Rasulullah ya manzon Allah hadhihi al-arabu tatba'uka tatba'uha al-ajam fassaran shi shine larabawa suna biye da kai sannan sauran gwarawa kuma suna biye da larabawa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace kadhalika abbaraha al-malak ana karantawa da abbara ko abara hadiya halista haka mala'ika ma ya fassara mun ita alif wal lam anan lil ahad mala'ikan da aka sani malamin shi wato jibril kenan wannan riwaya baya ga al imamu ibnu abi shayba anan da ya fitar da ita al imamu al hakim an naisaburi ya fitar da ita kuma ya inganta ta akan sharadin muslim ba na manta ba ko sharadin bukhari da muslim sannan al imamu al bayhaqi ma fitar da ita da imamu ahmad ibnu hanbal ta wasu hanyoyi da suka inganta ta muna dan tsallakawa ne daddaye bayan daya malam yace wa haddathana yazid ibn haruna wa haddathana yazid qala akhbarana sufyan bin husayn an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utbata an ibn abbas qala daga malam yazid dan harun daya daga cikin manyan malamai wanda makahu ne a karshen rayuwarsa ya makance malami ne mai yawan sallah yana yin sallar walaha aka ce kullun raka'a 16 babban malami ne Yazid ibn Harun wanda ya rasu da shekara 206 daga cikin rijalu al-jama'a malamin su Bukhari da Muslim da ce daga Sufyan ibn Husayn shine Abu Muhammad al-Wasiti kenan wanda Muslim ya fita da riwayar sa da al-Arba'a da Bukhari ta'alikan shi kuma daga Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab babban malami daga cikin tabi'ai shi kuma daga wani babban tabi'i shine Ubaydullah ibn Abdullah ibn Ubat bin Utbah ibn Mas'ud jika Abdullah dan Mas'ud ne shi kuma daga babban sahabi cikin malamai shine Ibn Abbas yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu bullatan tanfafu samanan wa asala naga wata inuwa wata bishiya mai inuwa tana digar da tanbifu tana diga kamar da ruwan sama na karshe-karshen nan ko yayyafi yake digar da samanan wato mai saman shine mai mai kyau irin kamar a ce man kakide ko man kuli ko makamantan su wa asalan da kuma zuma wa kana nasu ya'khuduna minha sai mutane suna ta kwasan wannan alherin da ke zuba fa baina mustakfirin wani ya diba da yawa wa baina mustaqillin wani kuma ya diba kadan wa baina zalika wani kuma tsakanin kadan da yawa gurgurdan hali wa ka anna sababan dulliya min as-sama'i sai kuma kaman an sako da wata igiya daga sama faja'at sai igiyar tazo fa akhadhat bihi fa ukhistu bihi fa alut sai kai aka dauke ni aka yi sama da ni fa ukhita bihi sai aka dauke ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alauta sai kai sama fa alaka Allah sai Allah ya sama da kai thumma jaa rajulun min ba'dika sai wani mutum ya zo a bayanka fa akhadha bihi sai ya rike wannan igiya fa ala shi ma sai ya hau fa alahu Allah sai Allah ya sama da shi thumma jaa rajulun min ba'dikuma fa akhadha bihi fa ala fa alahu Allah sai wani mutum ya zo bayan kai manzo Allah bayan mutum da ke bayanka sai mutum na uku kenan ko na biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo shi ma sai ya hau sai Allah ya daga shi sama thumma jaa rajulun min ba'dikum sai wani mutum ya kara zuwa fa akhadha bihi sai ya kama yana hawa thumma quti'a sai aka yanke igiyar bihi tare da shi thumma wasala lahu fi'lan sannan sai kuma aka sake kulle mai igiyar bayan ta yanke fa alahu Allah Allah ya sake Allah ya daga shi sama shi ma fa qala Abu Bakr sai Abu Bakr yace ya Rasulullah idhan li fa u'abbira ya manzo Allah ka bani dama ni zan fassara mafarkin nan fa adina lahu sai manzo Allah ya bashi dama fa qala amma dhullatu wannan inuwar da ka gani bishiya mai inuwa fal islam to musulunci wa amma samanu wal aslu wannan maiqo da zuma din nan abubuwan dadi din nan zaki da maiqon nan fal qur'an to qur'ani ne da dadin sa wani ya kwasa da yawa wani ya kwasa kadan wani tsakatsaki kowa gurgurdan sanin sa da ilimin sa da alaka sa da qur'ani ko yace wa amma sababu wannan igiya kuma fama anta alaihi shine abinda kake akai na alqur'ani ta'alu abinda kake akai na musulunci zaka haura fayulika Allah sai Allah ya daga daraja kai kai ka sama kuma ya kunu rajulun min ba'dika sannan za ai wani mutum a bayan ka zai halifanci ala min hajika akan tafarkinka fayalu shima ya hau fayulihi Allah Allah ya daga shi kuma rajulun min ba'dikuma sannan wani mutum a bayan ku biyun fayakhudu shima zai rike bi akhadhikuma da irin rikewanku fayalu fayaliyahu Allah sai ya haura sai Allah ya daga shi kuma ya kunu rajulun min ba'dikum sai wani mutum na bayan ku yazo ala min hajikum akan tafarkinku kuma yuqta'u bi sannan sai a samu matsala sai a yanke daga nan kuma yusalu lahu sai a ƙara kulla mishi fayalu shima sai ya daga fayu'liyahu Allah sai Allah ya daga shi qala sai manzo Allah ya ce sai Abubakar ya ce asabtu ya rasulullah sai manzo Allah na fassara daidai qala asabta wa akhzata ka ci wasu ka fado su qala aqsamtu ya rasulullah la tukhbirani na rantse maka da Allah sai ka ga mu inda na fadi qala la tuqsim ce ba sai ka rantse ba to kuma iya karewa yake nan zaka ya ba za a gane wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba al-Imam al-Baihaqi ya fitar da ita Ibn Majah ya fitar da ita da al-Imam al-Bazzar ash-Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin littafin Zilalul Janna fi takhrij ahadith as-sunnah na Ibn Abi Asim riwaya ce tabbatacciya sai mallan ya ce wa haddathana Qabisah ibn Uqba qala ana Hammad ibn Salama anni Ali ibn Zaid ibn Ali ibn Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakr ta an Abi Qabisa ibn Uqba Abu Amir as-Suwai babban malami daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari wanda ya rasu jari shekara 215 shi kuma daga malamin sa Hammad ibn Salama babban malamin shi kuma Hammadu yace daga Ali ibn Zaid ibn Jad'an wanda malami ne da akwai tababa da yawa akan shi da maganganu akan sa amma dai karshe malami suna hassana hadisan shi a inda babu wata mukhalafa duk da yake anan zamu ji akwai mukhalafar ita ce yayi rafa'in wannan riwayar cewa mafarkin manzon Allah ne amma riwayoyin sauran thiqat babu rafu a ciki wallahu a'lam yace daga Abdurrahman dan gidan sahabi Abu Bakar daga baban shi Abu Bakar ta babban sahabi radiyallahu anhu wafadna ma'a ziyadin ila Muawiya zamanin halifancin Muawiya yace mun je gaishe shi da Ziyad ibn Abi Hidan fama ujiba bi wafadin ma'a ujiba bina bai taba ganin wata tawaga da ta burge shi irin tamu ba qala yace fa qala ya Abu Bakar Muawiya yace ya kai Abu Bakar hadithni bi shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka bani wani abu daga cikin hadisan da kaji daga manzon Allah ba qala yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yace naji manzon Allah yana fadan ya kulu yana cewa wa kanat tu'jibuhu ru'yatul hasanatu yus'alu anha dama annabi ya kasance mafarki yana burge shi mafarki mai kyau in an tambaye shi game da shi fa ya kulu sai yace ra'aitu mizanan unzila minas sama'i fawzintu fihi ana wa Abu Bakar naga an saukar da wani ma'auni daga sama aka gwada mu ni da Abu Bakar farajatu sai na rinjaye shi bi Abi Bakar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wawzina Abu Bakar bi Umara farajaha Abu Bakar aka sake sa Abu Bakar da Umar a ma'auni sai Abu Bakar ya rinjaye Umar kuma wuzina Umaru bi Usmana aka gwada Umar da shi da Usman farajaha Umaru bi Usmana sai Umar ya rinjaye Usmana summa rufi'al mizanu ila sama sannan sai aka dauke ma'aunin nan ba a sake gwada kowa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce khilafatu nubuwati wannan shine halifancin annabta summa yu'tillahu almulka man yasha daga baya kuma sai Allah ya baiwa wanda ya ga dama sarauta qala fazukha fi uqufatina fa ukhrijna da muka ba Abu Bakar ya bada wannan hadisin sai suka ji hadisin bai musu dadi ba su sarakuna cewa an tsaya da halifanci tun can baya sai aka fara haini aka ce a fita da su daga majalisin aka kore su an kaga wannan riwaya ko sayyidina Aliyu bata ma ambata to tayi tunda ba a karasa hadisin bane korarsa akai amma babu shakka sayyidina Ali na cikin al-khulafa ar-rashidun hadda ma dan shi Hassan yana cikin lissafi amma shi Muawiya baya cikin wannan lissafin radiyallahu anhu wa an wa ansar sahaba to sai abun bai ma yan fadar dadi ba sai suka ce a fitar da su a kore su kasan inda sarauta take ba a so ka zo fada kana fada abin da sarki baya san jigo wannan riwaya al-Imam Ahmad ya fitar da ita da al-Imam Abu Dawud da Ibn Hibban da Bazzar da abin nan Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da Ibn Abi Asim a cikin Kitabu Sunna riwaya ce tabbatacciya sai a kasa yace wa haddathana Abu Dawud Umar ibn Sa'd an Zaid ibn Ghassana an Ubaydillah ibn Marwana an Abi Aisha an Ibn Umar qala kharaja ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga malamin sa Abu Dawud mai suna Umar bin Sa'd ibn Ubayd al-Hafari wanda ya daga cikin rijalul Muslim da al-Arba'a ya rasu shekarar hijira 203 shi kuma daga Zaid ibn Ghassan ibn Abi Usman wanda bararren bawa ne ga mutanen gidan Usman dan Affan Muslim da Abu Dawud da Nasa'i sun riwaya daga gare shi daga Ubaydillah dan Marwan wanda yana daga cikin malamai da maqbul ne kawai Ibn Hibban ne kawai ya amince da shi daga cikin malamai daga Abu Aisha wanda shine Masruq bin al-Ajda dai daga cikin manyan malamai daga cikin rijalus sitta ya rasu da shekara 63 dalibi ne tabi'i ne daga cikin tabi'ai yayi riwaya daga Abdullah dan Umar cewa kharaja ilayna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fito wajen mu zata gadatin wata safiya fa qala ra'aitu anifan na ganni dazu anni uqitul mawazina wal maqalida an bani ma'aunai da kuma wato ababan maqalid abubuwan rike abubuwa kamar madaukai fa ammal maqalidu fa hadhihi al mafatih wannan abubuwan da aka rataya to sune waɗannan mabudai fa wudi'tu fi kiffa wa wudi'at ummati fi kiffa aka sana a cikin bangaren ma'aunin guda daya al'umma ta kuma gaba daya da yan ma'aunin farajatu bihim manzo Allah gaba daya rinjaye al'umma shi gaba daya faji abi abubakarin farajaha aka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa abubakar shi ma rinjaye al'umma gaba daya thumma ji abi umara farajaha umar ma ya rinjaya thumma ji abi usmana farajaha aka sake sa usmanu shi ma ya rinjaya kala thumma rufi'at sai aka dauke wannan ma'aunin kala fa kala rajulun fa aina nahnu sai wani yace to ya manzo Allah mu muna ina kala haifu ja'altum anfusakum kuna inda kuka aje kanku in ka aje kanka a cikin addini kana na cikin addini in ka aje kanka a waje kana waje wannan riwaya ce tabbatacciya ibn abi asim ya fitar da ita da abd ibn humaid a cikin al-muntakhab min hadithihi haka al-imamu ahmad ya fitar da ita da dan sama a cikin zawaidul musnad haka a ila yau dan nasa a cikin littafin shi mai suna fadailus sahaba duka sun fitar da waɗannan riwayoyin duk waɗannan suna mana nuni zuwa ga misalai ne na mafarkaiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya fassara sai malam yace haddathana muhammad ibn bishr qala haddathana ubaydillah ibn umar qala haddathani abu bakr ibn salim an salim ibn abdullah an abi daga salim ibn abdullah daga babansa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu fi an-nawmi ka'anni anzi'u bidulwin bakra ala qalibin na ganna a cikin mafarki kamar ina dibar ruwa da ainihin wato daga bidulwin da guga bakratin wadda take haka ake kanta shi bakaratin wadda take wato guga ta itace guga ce suke sassakawa kamar yadda kaga ana yin ƙwarya haka suke sassakata a yi ta ana ɗiba ruwa da ita daga kogi ko min qalibin ala qalibin daga wani kududdufi faja'a abubakarin fanaza'a dilwan aw dilwaini fanaza'a naza'an da'ifan wallahu yaghfiru lahu sai sayyidina abubakar ya zo sai ya sanya nashi sai ya zo ya ja guga ɗaya ko biyu gugar da yake ja yana jansa cikin rauni bayi da ƙarfi wajen jan Allah ya gafarta mishi sai ya ce thumma ja'a umaru ibn al-khattab sai umar ya zo ɗan khattabu fastasqa sai yabo zai ba mutane ruwa fastahalat gharban sai gugar ta canza ta koma katuwar guga gharba ita ce guga wanda ake yi da fatar raƙumi wanda fatar raƙumi guda guga ɗaya ce a ka'ida da mamara raƙumi ne yake janta mutum bai iya janta zaga in ka je ni da zaga suna yin amfani da irin wannan gugunan katuwar guga ce aka data ita cika duran guda sai ta koma irin wannan guga falam ara abqariyan yafri fariyahu ban ga mutum wanda yake jarimi irin mai jar ruwa irin na Umar ba hatta rawan nasu wa darabu bi atanin har Umar ya taba su ruwa sai da kowa ya koshi ya kuma ya samu ruwa kwanta ishara zuwa ga irin nau'in khalifancin da Abubakar da Umar zasu sai na Abubakar ja daya ko biyu ne ma'ana shekara daya ko biyu kawai sannan kuma yana cikin rashin lafiya da rauni ya samu halin yayin abinda ake tsammani da gare shi ba Umar kuma da karfin shi sannan ya dade sannan sai da ya waratar da gaba ɗaya al'ummar musulunci kowa ya koma kawai ya zauna baya shan wahala baya komai sai dai ya ci albarkar musulunci shi da addinin sa da takawarsa sai mu tsallaka ta inda yake cewa wa haddathana al-Hasan ibn Musa qala haddathana Hammad ibn Salama an 'Asim ibn Bahdala عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال ونكم دغا الحسن ابن موسى الاشيب ابو علي البغدادي وانا القالي ني دغا cikin malamai ya rasulullah da shekara 209 daga Hamad dan Salama babban malami daga Asim ibn Bahdala shine Asim da kasani ibn Abin Najud al-Kufi al-Qari wanda hujja ne fil qira'a ma wajen hadisi baya wuce saduqun lahu awham kamar yadda ibnu hajrin ya sannafa shi yana da riwaya a cikin sahih muslim a cikin bukhari maqrun sannan ya zo da riwaya irin wannan ana karba in ba an samu wani sabani ba shi kuma daga musayyib ibnu rafi al-asadi abul ala wanda wani malami ne makahu ya rasu shekara 105 al-sita gaba da ya tabbatar da hadisin shi daga kharasha ibn al-hur wanda sahabi ne agula a gidan sayyidina umar sunan shi kenan kharasha ibn al-hur al-fazari maraya ne a gidan sayyidina umar ya auri mahaifiyarsa yace qadimtul madinata fajalastu ila mashikhatin fil masjid nazo madina sai na zauna a gaban wasu dattawa a cikin masallaci ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su sahabbai ne qala yace fa jaa shaykhun muttaki'un ala asal lahu sai ga wanda tije yazo yana dogara sanda fa qala alqaum sai wadannan dattawa suka ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha wanda da yake so ya ga mutun dan aljanna to ya kalli wannan mutumin da yabo mai sandan nan fa qama khalfa sariyat sai mutumin nan yazo ya tsaya a bayan wata dirka fa salla raka'ataini ya sallaci raka'a biyu tahiyatul masjid kenan wata kila fa qumtu ilayhi sai na tashi na je gare shi fa qultu nace da shi qala ba'dul qaumi kaza wa kaza mutane sun ce duk wanda ke son ganin dan aljanna ya ganka ni kuma har magana ma nake so na yi da kai fa qala aljannatu lillahi yudkhiluha man yasha yace aljanna dai ta Allah ce yana shigar da wanda yaso wa inni ra'aitu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ru'yan abinda dai ya faru da suke baku labari manzo Allah yana raye ne naga wani mafarki ka anna rajulan atani fa qala li sai na ganni kamar wani mutum yazo ya ce mini in talik tashi mu tafi fa zahabtu ma'ahu sai na tashi na bishi fa salaka bi fi manhajin azim sai ya bi da ni wata katuwa hanya fa arada li tariqun an yasari ana cikin wannan hanyar katuwa sai ga wata hanya ta yamma da ni ta arewa amin ta hagu ko fa aradtu an uslikahu sai na so na shiga wannan hanya fa kila sai aka ce innaka lasta min ahliha wannan ba hanyar ku bace summa aradat li tariqun an yamini ana tafiya sai na ƙara ganin wata hanya ta dama fa salaktuha sai na shiga wannan hanya hatta tahaitu ila jabalin muzlikin har na tike zuwa ga wani dutse wanda yake mai santsi fa akhadha bi yadi sai mutumin nan ya kama hannuna fa adkhalani ya shigar da ni cikin wannan dutsen fa idza ana ala zawrabatihi sai ga na a saman dutsen falam ata qara walam ata masak ni ban fado ba
ni kuma ban rike komai ba. Wa idza amudun min hadidin fi zarwatihi halaqatun min zahab. Sai kuma ga wani dirka a can sama, a jikin dirkan akwai wani zobe na zinariya. Fa akhadha bi yadi, sai mutumin ya rike hannuna. Qad jaa bi hatta akhadhtu, ya jani har ni ma na rike. Akhadhtu bil urwa, har na rike wannan igiya ta zinariya. Fa qasastuha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na ba manzo Allah wannan labarin mafarkin. Sai manzo Allah ya ce ra'ai, fa qala ra'aita khairan, alheri ka gani. Ammal manhajul azim, wannan hanya mai girma. Fal mahshar, to hanyar taron kiyama ce. Wa amma tariqul lati urdat an yasarika, wannan hanyar da ka gani ta hagu. Fa tariqu ahli an-nari, hanyar yan wuta ne. Walasta min ahliha, kai baka cikin yan wuta. Wa amma tariqul lati aradat an yaminika, hanyar nan kuma ta dama. Fa tariqu ahli al-janna, hanyar yan aljanna ne. Wa ammal jabalu zaliqu fa manzilu shuhada, wannan dutsen mai santsi to gidan shahidai ne. Wa ammal urwatu lati istamsakta biha, wannan igiyar da kaga kai riko da ita. Fa urwatul islami, igiyar musulunci kenan. Fastamsik biha hatta tamuta, kai riko da ita har ka mutu. Qala, sai ya ce fa ana arju an akuna min ahli aljanna, ya tsallake ne ba zai yi kanshi irin wannan kirarin ba. In kaga a can ai bai fada, yace to kai dan bai kuranta kanshi ba, bayar yadda mutane yanzu suke da kuri bane ko, yace to ina fata in zama dan aljanna. Mai riwaya yace fa idza huwa abdullahi bin salam, abdullahi dan salam ne wannan mafarkin ya faru da shi. Abdullahi dan salam dai wannan tsohon bayhudan nan wanda aka ce ya dade a duniya, ko da yake zahabi yayi inkarin wannan matsala daga baya a cikin siyaru alamin nubala, bayan da ya tabbatar da ita a cikin littafin tarikhul islam cewa ya rayu shekara 250 ko sama da haka, kuma ya auri mata sama da 70, mata kala daban-daban. Wallahu a'lam. Wannan riwaya Ibn Majah ya tattada ita ta hanyar malamin nan a cikin sunan dinsa, haka Abd ibn Humayd a cikin Muntakhab min hadithihi, haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal da isnadi wanda yake kikkiawa. Wallahu a'lam. Sai malai ya ci gaba da cewa haddathana Affanu qala haddathana حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتشي دغا عفان ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي كنن تاي دغا تكن من يمن ينجغا دغا ما لمن حديث عفان ابن مسلم يارو سجران شكرا تريبيو دا شاترا دغا تكن من يمن لمن يدسك سيو دنكار الدين المسلم تي مسمى أظامن مهنة خلق القرآن aka ce ba za a bashi albashin shi ba sai ya ƙaryata wannan gaskiya. Yace ba zan ƙaryata ba, zan rike gaskiya, ku je ku rike albashin. Dama arziki na ba a hannunku yake ba. Ya ja musu aya wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna, ya kiyadda da ya bi san zuciyarsu. A ƙarƙashin haka suka hana shi albashin ayyukan da yake yi, haka ya zauna cikin talauci da wahala. Aka ce har sai da gaba ɗaya iyalan shi suka gudu suka bar shi, irin na Annabi Ayyuba, gaba ɗaya da ƴaƴan shi da matan shi da jikoki da almajiran gidan shi, sai da kowa ya gudu ya bar shi, suka bar shi shi kadai kaman mayi, saboda kawai yaki bin san zuciyar sarakuna. Haka ya rayu cikin wahala, Allah ya gafarta mishi. Babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci dama. Shi kuma daga Malam Hammadu dan Salama, ɗaya daga cikin a'lamul sunna rahimahullah, daga Thabit ibn Aslam al-Bunani kenan, wannan babban ɗaliban Anas dan Malik wanda ya rasu ya da shekara 129, yana 27 amin ko da 9 na samu irtibaki da 7 insha Allah, wanda ɗaya ne daga cikin rijalul jama'a. Yace daga Anas dan Malik, boyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babban sahabi din nan, yace manzon Allah yace ra'aitu ka anni fi dari Uqbata ibn Rafi', na ganni a gidan Uqbatu dan Rafi', wani mutumin garin Madina. Wa utina bi rutabin min rutabil ibn Tab, sai aka kawo mana wani dabino sabo daga cikin dabinan gonar ibn Tab. Fa awwaltu, sai naga fassarar shi, na fassara ni manzo Allah kenan, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an rif'ata lana fid dunya, cewa mu musulmi za mu samu daukaka a duniya. Wal aqibata fil ukhra, sannan zamu samu tsira a lahira wa anna dinana qattaba kuma cewa addinin mu yayi da'i wannan riwaya ce sahihiya al-Imam Ahmad ya fitar da ita haka Muslim haka Abu Dawud haka al-Imam Nasa'i sai ya ƙara cewa wa haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama an Abi Zubair an Jabir wannan isnadi ne ala shartu Muslim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace ra'aytu ka'anni fi dir'in hasinatin wa ra'aytu baqaran manhuratan fa awwaltu anna dir'a almadinatu wal baqaru nafarun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan riwaya da tazo da isnadi ala shartu Muslim kamar da muka ambata saboda riwaya Abu Zubair an Jabir Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus daga Jabir dan Abdullah yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace na ganna a cikin wani fidrin a cikin wani silke hasina wanda yake mai kariya wa ra'aitu baqaran manhura naga kuma shanaye ko hausa yara shanu ana ta yanka su an yayyanka su da yawa sai na fassara nace wannan riga mai kariya ita ce Madina inde muna cikin Madina to muna cikin kariya wannan kuma shanu da aka yanka wasu mutane ne waɗanda za a kashe wannan riwaya Imam Ahmad ya fitar da ita haka Imam Darimi haka Imam Nasa'i haka Imam Al-Bazzar a cikin musnadinsa baya ga su al-Imam An-Nasa'i ya ƙara fitar da ita a cikin Al-Kubra banda a cikin Mujtaba kenan haka al-Imam Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa Al-Sheikh Al-Albani ya inganta ta a cikin As-Sahiha lamba ta 1100 daidai da ka riwaya ne dukan su ingantattu jama'a duk muna so ne daga cikin su zamu zo bayan mun gama ji wannan hadisan za kuma mu ji ka'idojin da malamai suka fitar daga ire-iren waɗannan hadisan daga Ibn al-Qayyim a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin mujalladi na 1 insha Allah yace wa haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Anas daga Ali dan Zaid daga Anas dan Malik Ali dan Zaid ibn Jad'an din can dai da aka fada wanda asalin sunansa Ali ibn Zaid ibn Abdullah ibn Zuhair ibn Jad'an mun ambace shi a baya wanda malamai suna ganin yana da rauni amma ana iya karbar riwayar sa a cikin Mutaba Bukhari ya tada hadisin sa a cikin Adabul Mufrad da Muslim a cikin Sahih din sa da Al-Arba'a amma dai ba a karban Mafaridu din sa yace daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace manzon Allah ya ce ra'aitu fima yaran na'imu na gani a cikin irin yadda mai mafarki yake ganin abu ka anni mardufun kabashan na goya rago wa ka anna dibbata saifi in kasarat kamar kuma madaukar takobi na ta kare fa awwaltu anni aqtulu sahibal katiba sai na fassara cewa za a ainihin wato zan kashe jagoran wannan runduna qala affanu kana ba'da hadha shay'un lam adri ma huwa daga nan kuma aka fadi wani zance wanda ban san ko menene ba wannan riwaya akwai kanikanci da yawa da ya auku game da ita a wajen malama hadisi ba nan ne mahallin bayanin shi ba kuma cikin Fathul Bari a cikin mujalladi na 13 a wannan kitabu tib din zaka samu tattaunawa akai game da asalin riwaya dan wannan riwaya akwai irin ta a cikin Bukhari ba da wannan isnadin na Abdullahi dan Zaid dan Jar'an din nan ba wannan ishara ne ga abin da ya faru a yakin Uhud wannan ragon da manzo Allah ya goya shine Hamza da aka kashe wani jarimi da aka kashe sannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin riwayan ba marfu'iya bace shine matsalar da shi wannan ya samu wani ne yayin mafarkin aka bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa za a kashe shugaban rundunar za a kashe shi sannan kuma karewar takobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine musulmai za su samu matsala a yakin wanda kuma duka haka ya faru a tarihi ingantacce na wannan yaki na Uhudu Allah ubangiji ya kyauta to jama'a waɗannan daga cikin riwayoyin da aka samu kenan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fassara mafarki kamar yadda ya kulla babi sai ya sake kulla wani babi yace babu ma abbarahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu babun dake bayani akan fassarorin da manzon Allah sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yayin mafarki yace qala haddathana Abu Muawiya ad-Darir kenan anil A'mash am Muslim am Masruq قال مسروق يتي مر صحيب بأبي بكر صحيب ابن سنان الرومي يا وجه تجب أبو بكر فأعرض عنه سيكودك يكمي سلما ينزل هو شيء كنا فقال سيتي مالك أعرضت عني لا تيا كوجه باب سلما أبلغك شيء تكرهه ko ka ji wani abu game da ni ne wanda ka kyamata qala la yace sam wallahi illa ru'ya ra'aituha babu wani abu sai wani mafarki da na gani laka game da kai karihtuha sai na kyamaci mafarkin shine ban so ma in tsaya har labari ya kai labari har in gaya ma amma yanzu da ka ne ma bari in gaya maka sai na baka da cewa ma ra'aita to me ka gani قال رأيت يدك مغلولة إلى عنقك ناغا حنا ينكني أن توري سؤجكم وينك على باب رجل من الأنصار يقال له أبو الحشر أقوبا ونجدا نون متندكت كن أنصارا سننش أبو الحشر غامو غمو جمغانا أكام فسر أسلي إذا أكاقا حنا متن أمك ألي مغلولة ولا تزال يدك مغلولة إلى عنقك da kuma al-aglal da yabo a cikin al-lafuza na ayoyi daban-daban zamu zo mu ji a gaba insha Allah wanda yake nuni zuwa ga mugun mafarki ne to da yaga wannan mafarkin sai ya tsorata yayi mugun tunani shine da yaga sai na bakar sai ya kauda kai fa qala abubakarin sai abubakar yace ni'ima ma ra'aita ma zalla da abin da ka gani jumi ali dini ila yawmil hashr ai addini na ne za a tattara mun shi in ci moriye shi har zuwa ran tashi al-kiyama shine tafa'ulin sunan abul hashr din وحدثنا مؤتمر بن سليمان عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة قالت يتي دغ مؤتمر بن سليمان دغ أيوب السختياني كنن دغ أبو قلابة دغ عائشة سيدي wannan مسألة yanzu daga jin wannan da dalibin da yake ya san abin da yake a cikin hadisin yaji wannan yasa akwai matsala domin أيوب السختياني sorry أبو قلابة wanda sunan shi Abdullahi ibn Zaid al-Jurani wanda ya rasu da shekara 104 kamar yadda Ibn Hibban ya ambata cikin kitabu Thiqat da sauran malamai bai riski Aisha ba bai riski ma waɗanda suka riga Aisha ba kamar misali yanzu wannan riwaya zaka ji fassara ce ta mafarki da Aisha ta yi kuma waye fassara mata shi shine babanta to bai riski Umar ba ma tukunna ballanta nayi riski Sayyidina Abu Bakr sannan bai riski Abu Huraira ba bai riski Muawiya ba bai riski Samuratu dan Jundub ba duk wannan sabon kuma yana da marasilu daga gare su shi sa malaman hadisi suke kyaman marasilu na Abu Qilaba ta wanda sunan shi kamar da muka fara Abdullahi ibn Zaid al-Jurani Ibn Hibban ya ruwaito kissan labarin mutuwarsa tunda magana muke akan mafarki akwai wata latifa wata kissa maliha game da tarihin mutuwarsa zaka iya komawa littafin As-Siqat nan Imam Ibn Hibban al-Busti rahmatullahi ala al-jami' cewa Abu Qilaba dinnan wasu mutane za su wuce ta daji sai suka zo Sau'ama wani wurin da yake zuwa yana bauta a bayan gari a ƙasar Sham sai suka ji shi yana kakarin mutuwa ya sha wahala yana ya riga ya makance ne ma da suka zo suka tattauna da shi yace da Allah su duba mishi akwai dan shi dake kula da shi dan ya fita tunjiya zai mu samu musu ruwa amma bai dawo ba shi kuma gashi yanzu yana cikin kuncin rashin lafiya suka shiga suka yi ta yawo a cikin daji daga baya suka zo suka bashi labarin cewa sun ga dan amma gawa ce ko kuma a ce ragowa ne ma dabbobin daji sun kashe shi sun cicci namansa sun bar saura an gane shi ne da irin kwatancin da ya musu na kamanni da sutarar dan to wannan labarin da aka bashi sai hankalin shi ya tashi shikenan shi ma nan da nan sai ya rasu basu ma san kowaye shi a lokacin to bayan rasuwarsa sai suka shiga cikin ruduya za su yi suka fito suka je wani kauye kusa da wajen suka bada labari ga abin da ya faru sai aka taho aka ce to ai wannan wane ne yayi ai babban malami ne babban waliyi ne kaza 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 a wurin suka gane ma shine Abu Qilaba babban dalibi ne a makarantar Ibn Mas'ud to sai suka dauke shi suka mishi jana'iza suka rufe shi to bayan sun rufe shi shine sai ɗaya daga cikin su ya mafarkin ya ganshi a wani wata farfajiya koriya shar wani fili kore shar yana ta karanta aya fadin Allah wa kadhalika salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Yana ta karanta ta, yana ta maimaita ta, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Dama kuma mafarki kaga mutum a cikin koriyar gona ko wuri mai kore ko koriyar riga, alama ne akan ya samu tsira, domin kore din nan kala ce daga cikin kalolin sutura ɗan aljanna. Karanta littafin Ar-Ruh na Ibnul Qayyim, sai suka gane mishi wannan mafarki, Allah Ubangiji ya gafarta mishi. A takaice ce daga Aisha ta ce, qalat li abiha, ta ce wa mahaifinta Abu Bakr, inni ra'aitu fin naumi ka anna qamaran wa qa'a fi hujrati. Ni na mafarki naga kamar wani katon farin wata ya fado cikin ɗakina. Ta ce ta yi wannan mafarkin kamar so uku a wata riwaya. Hatta zakarat salasa marrati, har ta ambaci cewa ta yi mafarkin har sau uku, tana mafarkin yana maimaituwa. Faƙala laha Abu Bakr, sai Abu Bakr ya ce mata, sadaqatu ru'yaki, mafarkinki in ya gasgata, dufina fi baitiki khairu ahalil ardi, in dai mafarkinki din nan gaskiya ne, to za a rufe a ɗakinki, za a rufe wani mutum da ya fi kowa daraja a zamanin shi. Kaga ko haka ya zo ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka rufe shi a ɗakin Aisha radiyallahu anha. Wannan riwaya isnadin ta kamar da muka ambata, akwai inqita'i a cikinsa tsakanin Abu Kilaba da Aisha radiyallahu anha da kuma Abu Bakr, da shine asalin wanda ya bada fassara din. Amma akwai wasu riwayoyi da suke iya ƙara ma wannan riwaya ƙarfi. Daga ciki akwai riwaya da al-Imam Tabarani ya fitar daga Ayyub, daga shi Abu Kilaba din irin wannan, ya sake fitar da wata daga Nafi, daga Ibn Sirin, daga Aisha, wanda shi kuma Ibn Sirin ya riski Aisha, kaga wannan asah, wannan sahihi ne kai tsaye. Sannan al-Imam Malik ya fitar daga Yahya dan Sa'idul Ansari, daga Aisha radiyallahu anha, wanda shi ma wannan munqati ne, domin Yahya ibn Sa'idul Ansari bai riski Aisha ba. Sannan Ibn Abdul Barri yayi takhrijin waccan riwaya ta Malik, wanda take da inqita'i a cikin littafin shi At-Tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid, daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari, daga wani mutum wanda bazan iya tana shi ba yanzu, daga Aisha radiyallahu anha, wanda wannan ya zama musnadi kenan. Haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da riwaya daga Urwatu dan Zubair, daga Aisha. To in ka hada majmu na hanyoyin, zaka tarar da cewa suna tabbatar da cewa wannan riwaya tabbatacciya ce insha Allah, daga Aisha radiyallahu anha. سمالا يقال تشوى حدثنا معتمر أن أيوب أن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال إني رأيت في النوم كأني أبول دما. ونمتين يقول سيدنا بكر يتشي إنا مباركين إنا بسار جني. قال سيدنا بكر يتشي أراك تأتم رأتك وهي حائض. إنا أمان كان سادوا دما تكني أهلا هكني. قال نعم يتشي إقسكياني رنكريدي أنا ينهكا. Kala fattakillah, to kaji tsoron Allah ka daina. Al-Imam Ad-Darim ya fitar da wannan riwaya, haka Abdul Razzaq As-San'ani a cikin musannaf dinsa, haka Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya. Wa haddathana Abu Usama am Mujalidin an Ibn Amir an Amirin qala ata rajulun Aba Bakrin fa qala inni ra'aytu fil manami ka anni ujri sa'alab, na yi mafarki naga kamar ina jan kerkeci a guje. Kala sai Abubakar ya ce anta rajulun kadubun, to kai ko lalle makareci ne, kerkeci da kaga kuna gudu da shi, to abokinka kenan makareci. Fattaqillaha wala ta'ud, kaji tsoron Allah ka daina ƙarya. Wa haddathana Abu Usama am Mujalidin an Sha'bi kala, haka nan dai ha ila daga Abu Usama wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ne, sunan shi Hammad bin Usama hafizun ne fiqa, ya rasu jari shekara 201, yana daga cikin rijalus sitta, daga Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani ya rasu jari shekara 144 cikin rijalul arba'a da Muslim ma, yace qalat Aisha li Abi Bakr inni ra'aytu fil manami baqaran yunharna hawli, tace nayi mafarki naga ana ta yanka shanaye shanu ana ta yanka shanu a kewaye da ni, sai yace in sadaqatul uyaki qutilat hawlaki fi'a, in dai da gaske ne mafarkin ki to za a kashe mutane da yawa a kewaye da ki jamal kenan ko zamu ji ta riwaya a gaba za ta kara fassara wannan wannan riwayan Muslim ma ya fitar da ita da Ibn Abi Asim a cikin kitabu sunna da kuma littafin shi al ahad wal masani shi Ibn Abi Asim din ne sai kuma ya ci gaba da cewa babu ma abbarahu Umar radiyallahu anhu sai mu farkai da Umar ya fassara Allah ya kara masa yadda mallan yace haddathana Isma'il ibn Ibrahim an Sa'id ibn Abi Aruba an Salim ibn Abi al-Ja'd al-Ghatfani an Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'muri أن عمر بن الخطاب قال يوم جمعة أو خطب يوم جمعة عمر بن الخطاب يا يهدب أرانا وتجمع فحمد الله وأثنى عليه ثم قال عمر يي إن الحمد لله كذا 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 أما بعد سننجي أيها الناس إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرن ني عمر ناغا كمان ون جن واتو جن زكرا يا caccake ni ya nakara me kenan da Hausa caccaka din ko ya cake ni nakarataini har sau biyu wala ara zalika illa hudur ajali umar yace na fassara cewa ajali na ne ya kusa mana Allah ya nuna masa ajalin shi ya kusanto zamu zo mu ji a gaba ma wani daga cikin sahabbai yayi mafarkin Umar ya rasu shi ma kafin Umar din ya rasu ya furke ya tashi furgigit ya ga mutane cewa ga abinda na gani kuma ga abinda na fassara aka ce baka je ka bashi labari ba yace a bazan bashi labarin mutuwarsa ba kuma wannan mafarkin ya tabbata a tarihance ba ai mako guda ba Umar aka mishi wannan suka to kamar yadda ya ambata anan kaga jan zakara farfatan mutumin nan kenan me sunan shi tsinannan nan Abu Lu'lu Atal Majusi sannan suka da ya mushi so daya ko so biyu nan da ya soka mushi makami mai guba ya kashe Umar dan Khattab kuma da ya tabbata a cikin kissa ingantacciya wacce Bukhari ya fitar da ita a cikin As-Sahih dinsa Allah ubangiji ya kara wa Umar yadda da rahama wa haddathana Abdullah ibn Idris an Shu'ba an Abi Hamza an Jariya ibn Qudamah al-Sa'di qala daga Jariyatu wanda shi sunan shi Abu Jamra Ad-Daba'i Abu Jamra Ad-Daba'i yace hajjatu al-aam alladhi usiba fihi Umar nayi aikin haji a shekarar da aka ji wa Umar rauni din nan shekarar da aka sha Umar qala fa khataba sai huduba fa qala inni ra'aytuka anna dikan naqarani naqarataini aw salasa nayi mafarki naga kaman wato zakara ya cake ni so biyu ko so uku wa haddathana abu usama an umara ibn hamza qala akhbarani salim an ibn umara qala qala umar dan khattab yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil manami yace na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki fara'aytuhu la yanzuruni da na ganshi sai na ga ya kauda ido ya ki kallo na فقلت يا رسول الله ما شأني يا من ذا الله مني قال ألست الذي تقبل وأنت صائم كي عمر با كاينه كيكي وما تكسم با كنا أزمي با قلت فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم يجي نارن سيدا الله ندي أيكوك دغسكيا يا من ذا الله بذن ساكي بدغ يو وانا رواية أبو نعيم الأصفهاني يبتدى يتاج كم الحلية هكا الإمام الطحاوي أبو جعفر أتكين شره معاني الآثار هكا الإمام النسائي أتكين لتافع عشرة النساء دكا نصنفت دا إتا دا إسنا دي وان ديكي تبتتشي دي ديكي وان شان عمر دان حمزة أقوي مغنغنو أكنسا أما دي رواية تكي ساتبت إن شاء الله دي ديكي مسألة تكو متسا باني وان نككوما لتافع المصنفنا عبد الرزاق نانا ابن أبي شيبا ياكاو رواية ما هدقا dan gidan Umar dan wanda yace ni bayan kisma yace ha sai na ma saka harshe na a cikin harshenta na tsotsamiyanta yace kuma sai na taba kayan dadinta yana nufin hantsar take nan kirjinta da rana tsaka yake wannan kuma sahabi ne sai ka ba hankali da mu ko ba gaskiya ba matsala ce ta sabani ba nan ne mahallinta ba wa haddathana ibn fudail an ata'in ibn sa'ib qala haddathani ghayru wahidin anna qadiyan min qudati ahli shami ata umar ibn al-khattab fa qala ya amir al-mu'minin cewa wani alƙali daga cikin ma'aikata da suke wa umar aiki a ma'aikatar shari'a sai bugun umar yace ya amir al-mu'minin ra'aytu ru'ya afgha'atni na ga mafarki ne ya bani tsoro qala umar yace mahiya menene mafarkin qala ra'aytu shamsa wal qamara yaqtatilani wan nujumu ma'ahuma nisfaini na ga rana da wata ne suna ta fada taurari kuma sun rabu gida biyu wasu na goyen bayan rana wasu na goyen bayan wata sai umar yace fama'a ayyuhuma kunta to kai a wata rindina kake qala sai yace ma'al qamari ala shamsi ni na shiga cikin rindinar su wata ne ana yakar rana qala umar sai umar ya karanta waja'alna al-layla wan nahara ayataini fama hauna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan sai umar yace in talik fa wallahi la ta'malu li amalan ba abada bayan da umar ya ja wannan ayan ya isa ina shi da ita Allah yace mun sanyar dare da wuni su zama wato ayoyi guda biyu sai muka share ayar dare muka kuma sanya ayar rana mai gani ma'ana rana tana da haske na rana rana wuni kenan yana da haske na tukulluman rana dare kuma yana da duhu saboda rashin hasken rana ko sai Umar ya lura cewa to wancan da ya shiga bangaren wata to ya shiga bangaren rundunar mara karfi kenan ko mun gane rana ta fi karfin wata zaka sai ce to na kore ka aiki ba zan aiki da kai ba ma'ana mutum ne mai rauni ba zai iya taimakon Umar yadda yake so ba fasarar da Umar yake nan daga nan sai ya sallame shi daga wannan aiki sai mu tsallaka inda yake cewa ma zukira an Usmana radiyallahu anhu fi ru'ya ga kuma mafarkai da sayyidina Usmana shi ma yayi Allah ya kara masa yadda qala hadathana affan qala hadathana wuhayb qala hadathana daud ibn abdullah an ummi hilal binti waqi' imra'ati usman daga matar usmanu ummu hilal binti waqi' radiyallahu anhu qalat tace aghfa usmanu falamma staykaza usmanu ya kwanta bacci a lokacin da aka tsare shi dinnan a gidan shi da ya miƙe da ya tashi qala sai yace innal qauma yaqtulunani waɗannan mutanen da suka kewaye gidana ba za su kyale ni ba kashe ni za su qultu kalla ya amiral mu'minin tace a'a ya kai sarkin mu'mine qala inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin wa umara ai na ga manzon Allah ne na ga abubakarin na ga umar duk wannan sun rigaye shi qala fa qalu sai suka ce da ni aftir inda na laila yau ka sha ruwa tare da mu mana qala innaka ko kuma auqala innaka tafturu inda lallaila ko kuma suka ce mushi zaka sha ruwa ne yau tare da mu ko dai a matsayin gayyata ko a matsayin labari kuma wannan gari wayewar gari ya tashi da azumi kuma aka kashe shi da wannan azumin a bakin nan shi wa haddathana ishaq ibn sulaimana an abi ja'farin an ayyuba an nafi'in an ibn umara anna usmana asbaha yuhaddithu an-nasa usmanu ya wayi gari yana ba mutane labari qala yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-laylata fil manam naga manzon Allah a cikin bacci fa qala ya usmanu aftir indana ya kai usmanu ka sha ruwa mana a wajen mu fa asbaha ya wayi gari wa qutila min yawmihi aka kashe shi a wannan rana radiyallahu anhu warda in kana so kaga cikakken labarin kashe sayyidina usman sai kuma littafin tahribul kamal na al-imamu abul hajjaj al-mizzi ya kawo kissar cikakkiya haka al-imamu al-zahabi a cikin littafin tarihul islam shi ma ya ambace ta da sura cikakkiya haka ibn kathir al-dimashqi a cikin al-bidayat wa an-nihaya haka muhammad ibn sa'd a cikin at-tabaqat haka al-imamu abul qasim ibn asakir al-dimashqi a cikin tarihu madinatu dimashqa rahmatullahi ala al-jami sai yace ru'ya Aisha radiyallahu anha ga wani babi kuma akan mafarkai da Aisha ta yi Allah ya kara mata yadda
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت وانتن جي إسناد النيد وكما حديث أماد وتسورة دبان قالت رأيتني على تل ناغن أكن ونتدو كأن حولي بقرا تنحر كي ويدني كما غاس غاشانونا أنا تينكس فقال مسروق سي مسروق يتشي إن استطعت أن تكوني أن لا تكوني أنت هي فافعل إن دي حزاكي إيا يزم باكي بچي كيكي وانا مفاركين كو باكي بچي وانا مفاركين زي قلقتا أكنكي الله كي إيا ينكي كاي هكا قال يتشي فبتوليت بذلك رحمه الله سي أكا جرب چيتا دا وانا موغ مفاركين الله يقافة تامتا وانا رواية تازو أتشكيلة تافن مستدركنا عن إمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري da isnadi wanda yake atam amin da riwaya wata ke atam sannan isnadi ala shart shekhain cewa Aisha da tayi wannan mafarkin masruq dalibanta ne kuma babban malami ne cikin tabi'ai sai ya ce mata to zaki shiga cikin wata fitina ne da za a kashe musulmai da yawa kewaye da ke sai ta ce qabbaha qabbahakallahu Allah wadaranka Allah wadaran maganarka tace wallahi na gwammace in hausa ma in fado da a ce na zama dalilin kashe musulmai to ana nan kuma haka ya jefa ra'ayi ta Ajmal kamar da za ga shi a cikin littafin da ila yau tarihul islam na Zahabi da littafin siru alamin nubala a cikin tarjumar ta da littafin ainihin wato albidayatu wa nihayatu ibn kasir Aisha ta tafi ta a cikin wannan fita da suka yi da Talha da Zubairu zuwa ga wannan wuri da ake cewa Ajmal aka zo aka samu wannan tatabar za ita kanta Allah ne kai ba za ka shita a wajen ba kuma yadda ma ya zo a cikin littafin Ibn Asakir din can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wa sayyidina Ali cewa al-imamu Nasa'i ma ya fitar da riwaya cewa wata rana zaka samu Aisha a wani waje da kai kadai zaka yi tsirtar da ita ka tsirtar mun da ita a gabanta aka fada sai annabi da su suna dan sa'insa da sayyidina Ali irin yadda yake tsakanin kanin miji da matar wa ko irin wannan rikicin ne kawai na al'ada sai ta ce wannan shine zai taimake ni sai annabi kawai ya murmushi to kuma sayyidina Ali shi yake ce ta ranar domin kamar yadda masu riwaya suka bada labari da aka dinga harbin haudajinta da kibau sai da kibau suka taru a wata kwana ta haudajin yadda ka san jikin bushiya wata akan wata wata a gefen wata ita kuma ta gama rudewa gaba daya inda mace ce sayyidina Ali da shi da kaninta shine Muhammad dan gidan Abu Bakar sune suka kewaye suka zaruta daga wajen aka gudu da ita amma waɗannan gaugawo din mahaukatan mutanen Kufa din nan sune suka kashe ta ne kawai gaba daya saboda rashin tunani to shine a cikin dai wannan riwaya ta cikin littafin Musaddarak bayan ta dawo gida sai kuma ta samu labarin cewa an kashe Zusudayya kamar yadda ya tabbata dama da ta fita da ta je wannan waje da ta ji karan kukan kare ko haushin kare a Hau'ab ta ce za ta dawo suka hana ta suka ci gaba da tafiya li yaqdi Allahu amran kana maqdura Allah ya riga ya rubuta sai an yi haka babu makawa to shine da ta dawo sai ta kasance ta ji labarin ai Zusudayya wannan shugaban Khawarija Sayyidina Ali ya kashe shi a cikin Naharawan sai ta yi inkari tace a kai anya kuwa ta ce Masruq idan ka je kasar Kufa ka jiyo min tabbacin wannan labarin Masruq yace da naje kasar Kufa fa idan nasu tawaif sai mutane kansu ya riga ya gama rabuwa an zama kungiya wasu ƴan kaza wasu ƴan kaza wasu ƴan mazhabi kaza kowa da harkar da yake bi yace to sai na zazzabu a cikin kowace tawaga suwaye masu hankalin cikin su sai na tambayi mutum daya biyu uku wasu har mutum goma na rubuta mata shaidan mutane cewa lalle an gagawo wannan mutumin a cikin Naharawan wanda haka ya faranta wa sayyidina Ali rai cewa lalle aikin da yana alkhairi ne ba irin yakin Siffina ne da Jamal ba da aka zo aka ga mata sai take cewa la'anallahu Amr ibn al-As tace Allah ka tsine wa Amr dan As haka ta faɗa a cikin riwaya tace da ya ce mini wai ya kashe wani mutum a Sham amin a Misra shine Zusudayya ashe ƙarya yake mu shine sirrin inkarin ta na farko kenan
to sai ta zama kamar da ya faɗa anan wannan jarabawa ta yi mata tasiri sosai a rayuwarta tsawon rayuwa har ta mutu kullun sai tai ta kuka aka ce musamman tana karanta ayoyin hijabi wa qarnati buyutikunna wala tabarrajna ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nisa'ika wa banatika yani ne ayyuhan qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinna alayhim inna min jalabibin sai ta fashe da kuka ta kasa kai karshen aya tace duka na manta waɗannan ayoyi naki aiki da su na fita na buwasu mutane masu san duniya Abdullahi dan Umar yazo gaishe ta tace mishi ya akai baka hana na fita ba Abdullahi ka cuce ni kai nake gani da tijo yace a ra'aituki qad galaba alayki rajulun bi ra'ayi na gane wani mutum ya riga yarin da yake su talhatu kenan sai na kyale ki shine tace to in na mutu kada a rufe ni tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kai ni makabarta inda aka rufe kowa baki a kawai a rufe ni ba ni da cancantar na zama nafi sauran matan shi kusanci da shi saboda wannan shirman da nayi tayi nadama gaba daya akan wannan abu da tayi to sai kai mamakin mutumin da zai zo yana zagin musulmi koda musulmi ne gaba gari akan abin da yayi da ijtihadi da kuskure kuma ya tuba wanda Allah da ya halitta shi yana karban tuba yana son tuba yibbu tawabina kai kuma ka zo kana ta tsine mai tsawon shekaru kana cewa bai kyauta ba ai kaza ne ai dama munafunci ne ai dama kaza ne kaga wannan kai ne kake barar da naka dan farantin ladan ka dan kankani wanda dama ba wani abun arziki ne a ciki ba hala Allah ya tsare mu wallahu a'lam sai ya ci gaba da cewa bari mu tsallaka kuma zuwa kan mafarki na wani sahabi shine Ruqayyah Khuzaimah bin Thabit Khuzaimah bin Thabit al-Ansari wanda manzo Allah yake cewa shaidarsa ta mutum biyu ce shine aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwa zai ci bashi ko zai wata siyayya sai zama akwai ragowar kuɗi da wani bai hude ne kamar da Abu Dawud ya fitar da riwaya sai wannan bai hude saboda izgili sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai wane ne waye shaidanka manzo Allah ya waiga wato yadda abin ya faru shine manzo Allah ya biya shi kuɗin shi da shi sun yi cinikin bashi sai manzo Allah ya zo ya cika mishi kuɗin shi sai dan babu kowa da ya sani babu wanda ya sani daga shi sai shi sai daga baya ya ƙara claiming cewa ai yana bin annabi wannan kuɗin manzo Allah ya ce na baka manawa ne ce waye shida sai manzo Allah ya tuna fa babu wanda ya san sun yi sai Khuzaimah ya zo wucewa ya ji ana wannan tattaunawa sai ya ce ni ina shida manzo Allah ya kalle shi ce kai kana na aka yi ce bana na aka yi amma na san kai manzo Allah ne ba za ka yi ƙarya ba shi sai nake shida ka shine manzo Allah ya ce mishi to kai daga yanzu in ana neman shaidu biyu kai kadai ka isa shida shi zaki mishi take da bush shahadati in kana neman shaida biyu in ka samu Khuzaimah to ya wadatar Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari kenan yana daga cikin sahabban da suka je yakin Siffin tare da sayyidina Ali radiyallahu anhu babban sahabi ne daga cikin yan aljanna masu falala shi ma yayi wani farki gashi yace haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama قال اخبرنا علي بن زيد وابو عمران الجوني ان سمره بن جندب قال لابي بكر سمره دن جندب wani sahabi wanda shi ma ya shiga fitina a rayuwarsa Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama samura dan jundub ya zama kamar kace mataimaki ga ziyad ibn abihi sarautar shi da ya a kasar kufa da basara shine ya dinga kashe mutane ba ji ba gani yan adawar su dinnan na gwamnati khawarija da yan haruriya duk wanda aka kama kai kisan an ce a rana daya ya taba kashe mutane sama da 700 har sai ake ce mishi dan kai dai wannan irin kisa yayi yawa kai ce ku rabu da su ai mutuwa suke so ko suna ganin shahada ce wanda yake ganin wanda muka kashe shi da kuskure to shikenan mun gabatar da shi zuwa ga abin da yake nema wanda muka kashe shi kuma akan daidai to mun tsarkake shi daga laifukan shi haka samurai dinga musu wannan kisan karanta tarihin shi a cikin Sirru Alamin Nubala da littafin Al-Imam Adh-Dhahabi har ila yau Tarikhul Islam to akwai wani farki da yayi wanda yake nuni zuwa ga wannan barna da ta faru a cikin tarihin sa yace ra'aitu fil manami ka anni aftulu sharitan wa adahu ila jambi wa nafalun ya'kuluhu na gani a cikin mafarki kamar ina tsinko wata igiya kamar igiyar rama haka kuma kamancanta in na tsinko ta sai na kulla ta a jikin jikina sai kuma ga wasu yan kucuku bane wanda ba su da wani amfani su kuma suna ta ci suna ta cin abin da na kulle a jikina din kala sayyidina Bakari fasara mashi yace tatazawwaju mar'atan zata waladin zaka auri wata mata ne tana da da agula kenan ko ya akulu kasbaka shi da cinye duke ka gaba daya qala wa ra'aytu thawran kharaja min hajarin min hujrin naga kuma wani katan bujimi ya fito daga cikin wani rami falam yattati ya'ud fi sai kasa komawa qala abakar yace mishi hadhihi al'azimatu takhruju min fi rajuli fala yattati an yurda wannan shine muguwar magana ta fita daga bakin mutun ya kasa yadda zai maidaita da yake cewa ne ma zarabunu magana zarabunu ko qala ya sake cewa wa ra'aytuka annahu qila ad-dajjal yakhruju faj'altu ataqahhamu al-judura faltafattu khalfi fafurjat li al-ardu fadakhaltuha yace sai kuma na ganni ana ta ihu a gari ana cewa ga dujal nan ana ta gudu sai na kama wata katanga ina ta yakushinta ina so in shige na kasa shigewa sai can kuma sai kasa ta fashe sai na fada ciki qala sai Umar yace sai Abubakar yace mishi yusibuka quhamun fi dinik zaka gamu da matsaloli a addininka wad-dajjalu ala asrika qariban kuma dujal yana nan a bayanka nan kusa to kaji fassara zaka gamu da matsaloli to ya gamu da matsaloli a addininsa ta fuskar wannan kisa da ya dinga yi haka babu muhakama ba tare da sai an tantance waye kamata a kashe waye bai kamata ba Allah ya gafarta mishi wa haddathana Abdullah ibn Bakr قال حدثنا حميد عن انس قال رايت فيما يرى النائم كان عبد الله بن عمر ياكل تمرا ناغا عبد الله بن عمر امفركي yana cin dabino fakatabtu ilayhi sai na bashi sai na rubuta mishi sako inni ra'aytuka ta'kulu tamran wa huwa halawatul iman insha Allah ta'ala na ganka kana cin dabino kuma wannan dabino da kana ci in Allah ya so dadin imani ne kake ci وحدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد ابن هلال عن العلاء ابن زياد العدوي قال رأيت في النوم كأني أرى عجوزا كبيرة عوراء العين والأخرى قد كادت تذهب يتي ناغا اتكم بچي وتسوهوا ماتا مي ببا مي إدو ديا لا تتشي ديون كما يكوس لا لا تشيوا عليها من الزبر جدي wal khulyati shay'un ajab amma ta sa kayan kulliya masu ban mamaki qala qultu ma anti nace da ita ke wace ce qala tace ad-dunya duniya kenan qultu a'udhu billahi min sharriki ina neman Allah ya tsare ni daga sharrinki qala in sarraka an ta'udha min sharri fabghid ad-darahima in dai kana so da gaske ka tsira daga sharri na to ka kyamaci kudi kaga ta tsohuwa mai mara ido ba ta gani sai da dan idan dan kadan wato alamar cewa duniya baka sai da ta sa gaba ba kenan amma kuma ga ta da kayan karas da yawa a jikinta wanda suke ba mutane sha'awa wa haddathana Affan qala haddathana Jarir ibn Hazim qala qila li Muhammad ibn Sirina aka ce da Muhammad dan Sirina wani babban malami da ya iya fasara mafarki inna fulanan yadhaku wana fa ya cika dariya ba kamar ba shi da hankali qala walima la yadhaku to dariya babu kyau ne ku bashi ya dara mana faqad dahika man huwa khairun minhu an samu mutumin da yafi shi alheri ma ya dariya ihuddistu anna an aisha qalat an bani labari daga aisha tana cewa dahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama dahikan manzon Allah yayi dariya min ru'ya qassaha alaihi rajulun dahika saboda wani farki da wani mutum ya bashi labari mafarkin mai ban dariya mara aitu yayi dahikan dariyar da mara aituhu dahika min shay'in qattu ashadda minhu ban taba ganin yayi dariya irin wannan dariyar ba qala muhammad dan sirri ne yake cewa wa qad alimtu marru'ya wa ma ta'wiluha yace kuma wannan mafarkin ni na san mafarkin kuma na san fasarar shi shi manzo Allah bai fasara mafarkin ba za mu ji cewa mun san labarin amma bai fasara ba amma shi ma dan sirina ya karkata zuwa ga sanin fasara yace ra'a mutumin ya ce ne ya ga ka anna ra'asahu qutia kaman an sare masa kai qala yace fadhahabtu fadhahaba yatba'uhu, sai kan ya ruga da gudu sai mutumin ya bi sawun kan farras. Kaga manzo Allah da ga mai farkin sai yake cewa mutum ne zai je shedan ya wasa da shi zai ga mana, manzo Allah yake fassarawa ko dan siri ne yace wannan kan da ya fadi manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama. War rajulu yuridu an yalhaqa bi amali amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa la yudriku, mutumin yana so ne ya riski aiki irin na manzon Allah amma ba zai iya ba. Wa haddathana Affan qala haddathana Hammad ibn Salama qala akhbarani Thabit an Anas ibn Malik anna Aba Musa al-Ash'ari aw Anas qala, ko dai Abu Musa ko Anas yace ra'aytu fil manami ka anni akhadtu jawadan kathiratan fasalaktuha hatta intahaytu ila jabalin, na ganna a mafarki kaman na dauki wani doki mai girma na tafi da shi a guje har naje kan wani dutse. Fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fawqa aljabal, da naje kan dutsen kawai sai na ga manzon Allah. Wa abubakarin ila janbi, sai ga abubakar a kusa da manzon Allah a zaune. Waja'ala yumi'u biyadihi ila umar, sai manzon Allah yana kallon inda umar yake. Fa qultu, da aka bashi wannan labarin sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mata wallahi umar, kina rantsi da Allah wannan umar ne zai mutu. Ala taktubu bihi ila umara, shin baka rubuta mishi labari ya ba a hankali ba ya kusa mutuwa? Faqala ma kuntu li an a ila umara nafsa, bazan ba umar labarin mutuwar kanshi ba. In kana yawan lamfarki kana garin mutanen da suka mutu suna maka magana to ka ba hankali mun gani Allah shi kyauta. Sai yace babu ma hufizat fi man abbara min alfuqaha, babun da ke bayani akan wasu mafarkai da aka kiyaye aka haddace na wasu malamai da suka fassara wasu mafarkai, su ma zamu dauki daddai ko biyu haka. Yace haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyana an abihi qala sami'tu Ibrahim at-Taymi yaqulu innama hamalani ala majlisi hadha anni ra'aytuka anni uqsimu rayhanan bainan nas. Abdurrahman dan Mahdi yace daga Sufyan daga baban shi daga Ibrahim at-Taymi yace abinda ya jani zuwa ga kafa wannan makaranta tawa shine nayi mafarki ne na ganni ina raba wa mutane wani turare mai kanshi. Fa zakartu zalika li Ibrahim an-Nakhai, sai na ga malamin mu Ibrahim an-Nakhai. Fa qala inna ar-rayhana lahu manzarun wa ta'amuhu murra, shi dai raihan wannan turare yana da kyau amma ɗanɗanon shi yana da ɗaci, ma'ana aikin karantarwa da da'awa akwai wahala amma sakamakon shi yana da kyau, sakamakon shi ne sakamako ne mai kyau, shine zaka samu falala da dokaka a wurin Allah idan kai dan Allah. In kai dan duniya ma zaka samu falala a duniya, ana samu ita ma ko duk boko nan da muke ba dan duniya muke yin shi ba. So wannan ya dashi zuwa ga fara karantarwa, kamar da yabo a kissar labarin malamin su Bukhari Muhammad ibn Maslama ibn Qa'ana, wanda shi ma bayan ya gama karatun shi da kwarewa a ilimi sai yake karantarwa, baya karantarwa sam, ya zama dan duniya kawai. To wata rana ya kwanta bacci sai mafarkin ayi tashin alkiyama, da aka tashi alkiyama sai aka zo aka yi sanarwa aka ce malaman hadisi su tashi su je su shiga aljanna ta wancan kofa, kawai shi ma sai kada rigar shi ya tashi, sai aka ce kuma ka zauna kai malamin hadisi ne, ce ni ma malamin hadisi bane, ni ne kanabi fa. Aka ce ai baka karantarwa, kai dai ka iya karatu amma baka karantarwa, da aka kuma ka zauna ba zo kan ire-iren ku ba. To shine fatin da ya farka, kaga wannan baya bukata wata fasara, a fasare yake ko? To da ya farka shine kawai sai ya ru yana neman dalibai ma da kanshi yake neman su. Aka ce har dalibai suna mashi wulakanci, yace ku zo muku karatu, su ce gaskiya ba mu da lokaci, gaskiya malam muna da karatu a wuri kaza ko kuma yau rana aiki ce za mu je aiki, to in kun dawo ku zo, to shikenan za mu zo bayan la'asar. Sai ya jira su su ki zuwa, in ya sake ganin su ya ce ya ban gan ku baran nan, sai a mun manta ne ma wallahi, ce dan Allah ku zo. Har lallabin dalibai yake su ji karatu a gurin shi a lokacin farkon al'amari, saboda ya riga sai riga da sun hakura da shi. Wa ma ma yakun inda mri'in menene min fadlin ko umman yakuza fadlin kai fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustagna anhu wa yuzman, wanda yake da wata falala ta dukiya ko ilimi ko sarauta sai ma al'umma shiruwan wannan falalar to za a wayi gari za su haƙura yustagna anhu za su cin rai daga falalar wayuzmami sai su zo sa zagin sa to dai wannan mafarkin shine sai ya dawo cikin hayyacin sa sai ya dawo sai yana karantawa wa haddathana aswad ibn amirin qala haddathana bukairun ibn abi sumayt قال سمعت محمد بن سيرين وسئل الرجل رأى في المنام كأن معه سيفا مخترطا سيتي واتو دغا محمد بن سيرين اكاتي يا مفركي كمان يا غنشي دا وني متين ياتي مشي مفركي يا غنشي دا سيفا تكوبي مخترطا اما كما تكوبن تا كري كريي فقال سيتي waladun zakaru za a haifa maka ɗa namiji ne kala in zalaka saif ki to amma fa takobin ta lalace fa kala ya mutu zai mutu ne da wuri yaron wasu ila ibn sirina anil hijarati fi an-nawmi aka ce alga ta malam me hukunci mutumin da me mafarkin mutun ya mafarki ya ga duwatsu ya ganshi kamar yana kwance akan duwatsu ko yana kwasar duwatsu kala qaswatu bala'i ne wahalar duniya ce zai shiga cikin ta wasu ila anil khashabi fi an-nawmi aka tambaye shi kuma game da al khashab in kaga kirare ko katakwaye kana ta kwasa katako ko ka cika gidanka da katako a cikin mafarki menene qala nifaqun ce munafunci munafunci ne Allah ka tsare mu daga munafunci wa haddathana jarirun an mughira an ibrahima qala su'ila ar-rajulin ra'a daw'an fi jawfil layl an tambaye shi game da wani mutum da ya ga wato daw'an haske amma kuma fi jawfil layli a cikin duhun dare da daddare ya ganshi cikin dare amma kuma ga haske to me fassara wannan mafarki sai ya ce fa qala law kana hadha khairan nazara ilayhi ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da wannan zai zama alheri to da sahabbai ma da sun ga irin wannan mafarki da sabai sun irin mafarkin kaga kai mafarki kaga haske cikin duhu to ma'anar shi shine wani asirin ka ne zai tono akwai wani abu da kake asirance to ya kusa tonuwa kana yin wata harka da kake samun kuɗi ta kusa lalacewa saboda shine kaman wannan daren duhun nan to rufin asiri kenan wannan hasken da ya ratsa to shine abin nan din tonan sirrin da zai same ka na fata mun gane to in kuka lura jama'a gashi nan zaka yi ta jin kamar ga maganganun iri daban-daban da suke nuni ba ga wasu qawaid amma in muka gama jin su zamu zo mu ji kuma ibnu qayyim al-jawziyya zai fitar da su daya bayan daya gashi yace haddathana affan qala haddathana sulaiman ibn al-mughira an humayd bin hilal qala silatu ibn ashyam silatu dan ashyam yace ra'aytu fi an-nawmi ka anni fi rahat na ganna a cikin mafarki kamar ina cikin tawaga wasu mutane wa ka anna rajulan khalfi ma'ahu sayfu shahira kamar wani mutum a bayana yana da takobi zararriya qala yace kullama ata ala ahadin minna daraba ra'sahu fawqa wannan mutum mai takobi da yake bayan mu duk sanda yazo ya samu wani sai kawai ya sara mai takobin nan ya kashe shi kuma ya kaudu sai kuma ya saki tsugunawa fa yaudu kama kana sai mutumin ya koma kamar yadda yake qala faj'altu anzuru hina ya'ti alayya sai ina ta sauraron in ji shi ni ma zai zo gare ni fa yasna'u bi zaka ya mun irin wannan abin da yake qala fa'ata alayya fadaraba ra'si fawqa da yazo ya sare ni sai kaina ya fadi fa ka'anni anzuru ila ra'si hina akhastuhu anfudu an sha'a fi at-turab ce ina tuna yadda na dauki kaina daga ƙasa ina share mishi ƙasa thumma akhastuhu fa adattuhu kama kana sai na maida kaina kamar yadda yake shine ma'ana wato wannan ishara izuwa ga za su shiga fitintunu a rayuwa amma za su tsira daga fitintunan daga baya za su shiga fitintunu iri daban-daban wanda sai kaga kamar ga mutuwa amma kuma sai ka kai labari wa haddathana affan qala haddathana sulaiman ibn humayd ibn hilal an humayd ibn hilal qala قال سلا رأيت أبا رفاعة بعد ما أصيب في النوم على ناقة سريعة ناقة أبو رفاعة باين أن جمس روني أتكم بچي أكن وترى أمامي سوري
wa ana ala jamalin faqlal fiqalin qutufin, ni kuma ina kan wani raqumi wanda yake fiqalin mai dauke da kaya mai nauyi mai daga kafa da kyar, kuma wanda yake qutufin yana tafe yana cin abinci, kaga tafiyar shi ba sauri kenan. Wa ana akhidu ala asari, ina bin sawun wancan mai saurin. Kala faja'a fayaj'u fa'ayfa'u juha alayya, sai ya mun nisa, fa aqulu sai in ce al'ana asma'uhu saut, sai in ce al'ana usmi'uhu sauta, yanzu bari in daga murya ya jiyo ni, fa sarajaha wa ana attabi'u asarahu, sai na kara daga kafa ina tabin shi ina tabin shi. Fa awaltu ru'yaya anni akhudhu tariqa bi rifa'a wa ana akuddu al'amala ba'dahu kaddan, sai na fasara cewa zan bi sawun irin aikin sa, amma zan sha wahala, bazan kai ma irin aikin sa ba, bazan kai wa irin aikin sa ba, zan sha wahala. To nan gabi kenan da karshen wannan kitabu na ar-ru'ya na cikin littafin Ibn Abi Shayba musannaf kenan. Idan Allah ya kai mu darasi na gaba, za mu saki zuwa mu ji wasu hadisai da babuka masu fiqhu daga kitabu ta'birur ru'ya na cikin Sahih Bukhari, wanda shine kitabi na 91 a jerin giyar kutub din, a wannan Fathul Bari mujalladi ne na 12, wannan bugun Darul Hadith. Idan kana da Sahih Bukhari wanda yake matini, sai ka je can mujalladi na kusa karshe mujalladi na 3 bisa yanayin bugun da na iya tunawa yanzu, sai ka bude shi ka budo kitabu ta'birur ru'ya, ko kuma kana da Fathul Bari sai ka dauko wannan mujalladin, amma dai matanin kai zamu karanta na hadisan, saboda babukan da Bukhari ya kulla wanda suke nuni zuwa ga kamar al'adarsa, zuwa ga zurfin fikihun sa da kwarewar sa wajen iya tattauna matsaloli na ilimi. Daga shi kuma insha Allah sai mu gangara zuwa littafin Ibnul Qayyim din, wanda shine littafin I'lamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamina mujalladi na farko daga cikin littafin, mujalladi na farko. Idan kuma a cikin bugun da su Salim suka mishi ne, ba Salim ba, mashhur Hassan Ali Salman sun mishi wani bugu a cikin mujalladi 7, to wannan yana cikin mujalladi na 2 ne, domin na ɗayan duka muqaddima ce kawai da suka yi. Muna so ne mu samu akalla fawaid amma game da mas'alan mafarki din nan, saboda ta samu rigingimu da rudewa a zamanin da muke rayuwa yanzu. Yanzu dai kaji alamu suna nuni karara zuwa ga cewa salaf suna fasara mafarki tun daga kan manzon Allah da manyan sahabbai da manyan malamai. Da haka samu wani malami yana yi yanzu kar ai gangancin cewa bokanci yake, na farko kenan. Na biyu kuma fasara tana zuwa ne a bisa ilimi da irshadat da wani fatahi da Allah yake bai wa mutane. Za mu zo mu ji daga Ibnul Qayyim wasu abubuwa da zai ambata, ba wai ilimi ne da ake koyan shi kai tsaye kamar lissafi ba, basira ce Allah yake bai wasu mutane bayan ya ba su ilimi, ya ba su gamdakatar. Sannan in kun tuna a baya mun magana akan ma mafarkan ba kowanne ne ake fassarawa ba, ba kuma kowanne irin mutum ne yake mafarki wanda ke bukatar fassara ba. Saboda yin lokaci ya kure, za mu saurara anan sai Allah yake mu darasi na gaba a mako mai zuwa kenan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.